أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بشر اجري لنا بهذا المعدل وامتعتي بنظرة تاتي لنا بظفر. باب wannan babi ne ma ja cikin abin da ya zo fi nahayi cikin hani anil bauli ga yin fitsari ka'iman a tsaye sai dai inda larura an hana mutum ya fitsari a tsaye sai dai inda larura saboda kusan abu uku saboda tarfafin inda fitsarin zai dira zai fata makaya sai dai in ba wannan zancen da zai din ga kuma mutum za a ga tsaraicinsa to ga kuma ba al'ada ce ta da tako ba da girma ne ba mutum ya fitsari a tsaye sai dai inda larura cewa fitsari baya zo wa mutum sai dai in ya miƙe tsaye ko inda ko sun yi fitsari a tsugune kuma in suka miƙe to kuma sai wani fitsarin ya zubo kaga yanzu wannan in ya zama fitsari a tsaye kai ya ma tsarki ya miƙe tsaye kuma wannan fitsari ya zubo to sannan kuma ya tsarki akwai wanda sai sun dan tattaka tafiya ma a cikin banɗakin wata larura ne wannan yawa ko kuma ka zo ka samu wajen ba wajen da za a tsuguna ba wajen da za a tsuguna kwata-kwata saboda lalacewar waje to ba laifi ka yi fitsari a tsaye wannan ko kuma irin masu tafiye-tafiye za ka ga airport za ka ga in ka je wajen fitsari kwata-kwata ma ba wajen tsuguna ka fitsari a tsaye sai ga dan wani abu na an yi a jikin bango dole sai dai ka yi a tsaye sai ka yi shi kenan ya zama da rura ko kuma manya-manyan gine-gine kuma za ka ga kuma yar tukunya ce yar kaɗan wanda ka iya tsarta fitsarinka bai ɓata ma jiki ba bai ɓata abubuwa ba to larura dai duk zai kuma kawo duk ga baki ɗaya amma dai haka kawai cikin gari ko cikin abu ga wajen tsuguna ga wajen abu mutum ya ta yi tsaye wannan ba ma al'ada ba ce ta hausa amma duk ga baki ɗaya to amma dai addinin mu ba kuma namu ne mu kadai ba akwai turawa a cikin addinin mu akwai duk kabilun duniya kala-kala akwai wanda su ba san ma wai in za a yi fitsari a tsuguna ba kwata-kwata sai a tsaye za a yi ta faga in ba su samu nasi ba faga sai abu ya zama sai ya zama wuya to haddasana Ali ibn Hujr Ali dan Hujr ya zantar da mu akbarana sharikun shariku ya zantar da mu an mikidami daga mikidamu bin shuraihin shi kuma mikidamu dan shuraihi ya karbi wannan hadisi an abihi daga babansa shi kuma baban mikidamu dan shuraihin ya karba an aishata daga sayyida aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallama qalat sayyida aisha ta ce man haddasakum duk wanda ya zantar da ku yace ya ba ku hadisi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah kana yabulu ya kasance yana yin fitsari ka'iman a tsaye fala tusaddiqu ka ku gaggata shi duk wanda ya gaya muku al'ada annabi ne ya dinga fitsari a tsaye ka ku gaggata shi ma kana yabulu illa qa'idan annabi baya yin fitsari sallallahu alaihi wasallama sai a tsugune yanda aka saba yin fitsari wannan shine al'adar sa sallallahu alaihi wasallama an ji sai da Aisha qala sai yace wa fil babi a cikin wannan babi na cewa ba a fitsari a tsaye akwai hadisin da aka karba an Umara daga sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wa Buraidata akwai hadisin Buraidata shi ma wa Abdurrahman bin Hasanata akwai hadisin Abdurrahman dan Hasanata qala Abu Isa Tirmidhi yace hadisu Aishata hadisin nan na sayyida Aisha ahsan shi ne mafi kyau shaidin wani abu filibabi a cikin babin hana fitsari a tsaye wa a sakku shi ya fi inganci a cikin wannan babi na hana fitsari a tsaye wa hadisu umara hadisun sayyidina Umar na cewa hanawa din nan inna ma ruya shi wannan hadisi an rawaito shi ne min hadisi Abdulkarim bin Abi Mukharik daga hadisin Abdulkarim dan Abi Mukharik shi kuma Abdulkarim dan Abi Mukharik ya karba annafi'in daga Nafi'u shi kuma Imam Nafi'in ya karba Ibn Umar daga Abdullah dan Umara dan sayyidina Umar din shi kuma Abdullahi dan Umara ya karba daga babansa an Umara daga babansa sayyidina Umar qala sayyidina Umar yace ra'anin nabiyyu annabi ya ganni sallallahu alaihi wa sallama wa ana abudu qa'iman ni ina fitsariya tsaye annabi ya ganni ina fitsariya tsaye fa qala sai annabi yace ya Umar ya kai Umar la tabul qa'iman kakkai fitsariya tsaye kakka dinga fitsariya tsaye amma bulutu qa'iman ba'du ban ƙara yin fitsari a tsaye ba bayan haka qala abu isa tirmizi yace wa inna ma rafa'a hadha alhadisa wanda ya daukaka wannan hadisi ya kai shi haga annabi abdul karim bin abi mukharijin abdul karim dan abi mukharijin shi ya daga wannan hadisi wa huwa da'ifu shi ku abdul karim dan abi mukharijin raunani inda ahal hadisi duk yan hadisi sun rauna nashi da abahu ayyubu siktiyani ya rauna nashi wata kallama fihi har ma yayi magana a cikin sa amma ba a rawaito hadisi a wajen sa amma kila kuma karshen rayuwa ya zamanto yayi rauni wajen haddasa warawa ubaydullahi ma ya rawaito annafi'in ga nafi'in an jini umara ga abdullahi dan umara qala abdullahi dan umara yace qala umar radiyallahu anhu umar yace Allah ya kare da a gare shi ma bulutu qa'iman ni ban taba ban kara fitsari a tsaye ba munzu aslamtu tunda na musulunta da dai yana yi amma yace tunda na musulunta kuma ban kara yin fitsari a tsaye ba to wannan hanya daga ubaydullahi abu ubaydullahi ya karbo daga nafi ya karbo daga abdullahi dan umar ya faɗa cewa ni ban yi ba bazancan wancan hanyar annabi ya hana ni to wannan hanya haitami ya fitar da ita a cikin zawaidi nasa kuma ya dangana wannan hadisi daga bazzaru kuma ya ce mazajen wannan hadisi dukkansu ingatattu ne sai mai sharhin hafizul asqalani sai ya ce kasabata hadisi asqalani yace hadisi ya inganta an umar daga sayyidina umar wa ali da sayyidina ali wa zaid bin sabit da zaid dan sabit wa gairuhum da wayansu wayannan guda uku annahu balu kiyama sun yi fitsari duk a tsaye wayannan duk ruwaya ta zo daga wajen su sun yi fitsari a tsaye huwa jalun alal jawazi ashe zai nuna ya halatta illa rula ta zo min gairi karahatin ba ma ba wake ba inda an amince minar rashashi daga tarfatsun fitsari ba zai taba ma kaya ba wallahu a'lam Allah shine masani walan yazo ta annabi jin nahai kuma labari yazo daga manzo Allah yace kar wanda ya sake fitsari a tsaye ba shay'un wani abu ita dai sai ya daga abin da ta rawaito duk wanda yace annabi ai ba haka bane to inda ba zai tarfatsiya taba ma kaya ba kuma indai aka amince tsiraici in ba a cikin tsiraici ba to bare kuma alturawa sun musulunta bare kuma wanda da del gawaye galibi za ka ga zik ne da su sai dai a zage su kuma a fitsari amma dai a yi tsarki ba kuma kamar na kafaye da kawai sai dai a mayar ba to kuma yanzu in ka shiga faransawa tun da zanjiyar din ba za ka so maganin ɗinkin wandansu za ka ga wajen yin fitsari ko mujin za ka ga an yi wajen yin fitsari wai ba sai ka kwance ba duk mun ga wanda yana su haka ne saboda galibin su masan su irin na tangaran din nan suke yi to ta yi a ciki to al asqalani ya faɗi haka wa hadha wannan cewa Umar bin ya ce a shine dai tunda ya musulunta bai tsara fitsari a tsaye ba a saku shi ya fi inganci min hadisi Abdul Karim daga hadisin Abdul Karim din nan dan makhaliki da yace annabi hanani to shi yafi inganci wannan wa hadisin buraidata kuma fi haza a cikin wannan babu gairu mahfuzin ba haddace shi ba ma'ana ba wani ingantacce bane da har turmizi zai kawo a littafin sa wa ma'anan nahai to turmizi zai fassara mana ma'anar hani anil bauli ga yin fitsari ka'iman a tsaye alal ta'adibi a bisa ladartarwa ne kaga dai da ci ga ga yin fitsari a tsaye ko ko dai bare ma mu al'alamu ma mutum ya tayi fitsari a tsaye ma ya yi tsoho ya ce tsuguna kamar kafiri to la'alal tahrimu ba wai haram ba ne illa ruwa ta kawo ba wai haram bane wa qarruya an rawaito an abdullahi bin mas'ud daga abdullahi dan mas'ud qala yace inna min al-jafa'i yana daga cikin wauta an tabula wa anta qa'imun kai fitsari kana tsaye yana wauta ne mutum yayi fitsari yana tsaye to abdullahi bin mas'ud ya faɗi haka babu babi wannan babi shi kuma zai yi magana a rukusa yin sauki fi zalika an yi sauki din illar rura ta zo waje ba shi da kyau bayan da za a yi kaso guna sai kenan sai ka dan koma gere kai tsari a tsaye ya zama dai ka sutura ko kuma wajen ma ba a yi ma dalilin yadda ma za ka so guna kai tsari din ba kamar iya ko zalibi za ka ga bikin bango ne wa'insu ko ta inda za ka yi tsari shi kenan ya kai ba tun daga rukusa ta zo ko kuma wanda ko ya yi fitsari a tsugunan in ya mike tsaye kuma sai wani fitsarin ya zubo to yi shi wannan in ya gama fitsarin ya mike tsayen ma fitsarin ya zubo to sannan ya yi tsarki galibin in mutane suka manyanta wannan iya kan dan same su wani ma sai ya yi dan tafiya ya tattaka a ban daki sannan fitsarin zai zubo to duk yayi wannan saboda in ba haka ba in ya mayar da wandansa ko ya ce ba zai yi wannan ba to kuma shikenan sai fitsari ya zubo a cikin wandansa to shi kenan sauki ya zo a wannan haddathana hannabi ya zantar da mu haddathana waki'u ya zantar da mu anil a'amashi ga a'amashu an abiwa ilin shi a'amashi ya karba daga abiwa ilin an huzaifata daga sahabun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huzaifatul yamani wannan huzaifatul yamani manzon Allah yake bance shi da sirri manzon Allah yana yi masa sirri da yawa abinda manzon Allah bai ga ya kawo sai ya ga huzaifatul yamani ana ce masa ma'abocin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har akwai munafikan Madina da yawa wanda ba wanda ya san su amma annabi ya riga ya wuce zai fati yamani to sai na Umar in an yi rasuwa sai manzo sai na Umar ya biya ta gidan sai ce ku zai fatuwa ne ya rasu zo mu je janaiza in ya ga ku zai fati yamani ya dan fadi uzuri ya ce wallahi akwai kaza akai sai na Umar to ya gane yana daga cikin wa'annan to zai fati yamani din nan daga Huzaifata aka zo Huzaifata yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama annan mai tsaya da amincin Allah sabbata a gare shi a taso ba da ta kauni yazo bolar wa'ansu mutane inda ake tara shara kaga galibin bola ba za ka rasa ta da kwatami ba za ka rasa ta da ruwa ba bayan da za a tsuguna a taso ba da ta kauni yazo bolan mutane wa bala alaiha qa'iman sai ya fi tsari a wannan bola a tsaye ba wajen tsugunawa sallallahu alaihi wasallama fa ataitu wujudu sai na zo mar da abun ruwa abun tsarki ko dan kasko na ruwa kamar mu yanzu a ce na zo mar da butar tsarki fa za habtu li ata akara an sai na tafi dan in ne sau daga inda yake fa da ani sai annabi ya kirawo ni zo ka kare ni hatta kunti inda ake bi sai na zaman to a bayan sa na zama na kare shi ba wanda zai gan shi sallallahu alaihi wasallam kaga dama yana daga cikin da haka ma zai biyar da hadisin wato kare mutum raiti saboda ba al'ada ce ne to mutum ya fito da raitin sa a sai annabi ya ce zo kare ni to shikenan sai na zo na bada bayana ga annabi na kare shi da bayana gabana yana kallon wani waje to da manzon Allah ya gama ya tsarki sallallahu alaihi wasallam muka zo waje ɗaya kuma fatawaza sai annabi ya alwala wa masaha ala kufayhi sai ya shafi wato safarsa ta fata akwai kufi galibi mun zo da shi daga Makka in ka je kantina ka ce a baka kufi inda ake sayar da takalmi za ka ga an fito da shi safa ce amma ta fata za ka sa ka jazi to galibi zafi ne da ita ma fatar kafa ko shi tana nan a cikin danyen ta to in an yi alwala ba sai an tuɗe ta ba mazaunin gida za mu ga hukuncin ta mazaunin gida kwana ɗaya da yini ba sai ya tuɗe ba sai ya dinga shafa a kai matafiyi kuma kwana uku sai ya shafa wurin sun ce irin takalmin sojojin nan ba duk ya shiga a ciki duk ya zama kofi wurin su ma sun tafi dai har safofin nan ma duk sun tafi kofi to duk za mu zo da hukunce-hukuncen kofi kuma da abu sama sa alal khufai sai ya shafa a kan kofi wannan hadisi Ahmad bin Hanbali ya rawaita wannan hadisi Bukhari ma ya rawaita wannan hadisi Muslim ma ya rawaita wannan hadisi Abu Dawud ma Nasa'i ma wa Ibn Majah ma'ana duk masu littafan nan guda shida duk sun zo da wannan hadisi amma masu musnadai wajen guda hudu wanda an kada zai zama wajen guda goma su ma duk sun zo da wannan hadisi na cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wannan bola ta mutane dinnan yayi fitsari a tsaye wa'ansu daga cikin malamai sun raya malaman hadisi cewa wannan halacci na fitsari a tsaye dinnan hadisin can na sai da Aisha ya soke shi wa'ansu daga ciki amma askalani yake cewa daidai ba sokakke bane jawabi akan magana cewa hadisin can na sai da Aisha cikin abin da ka sani haka kawai dai ana lafiya waje yana da kyau manzo Allah ya tsare a tsaye ba sallallahu alaihi wasallam cikin abin da sai da Aisha ta sani kenan cikin abin da sai da Aisha ta sani amma bai hana ba kuma ta sanya yake a waje wajen sahabbansa amma ga sahabi kuma mai girma Hudhayfatul Yamani kuma bawan Allah a ciki kowa ya ji da shi yana daga cikin manyan sahabbai shi ko ya rawaito kuma da shi aka kaga ni ba zai hana ita abin da ta sani ba shi ko wannan yayi tafiya da annabi a waje ga abin da ya gani ga shi kuma ya rawaito kuma a ce wancan nata zai soke wannan kowa cikin abin da ya sani ne kuma mun gode Allah da aka samu wannan in ba dan haka manzo Allah ya aiko shi ne illan nasu tabbata duk mutum zai yi zancen addini kai ya lura da kabilarsa kadai ko kai ya lura da al'adarsa kadai duniya kam zai duba manzo Allah ya aiko shi illan nasu tabbata zuwa mutane gaba daya annabinmu ne mu nan bakar fata Afirka annabinmu ne mu nan ingilishi da al'adun ingilishi da suka bayan man annabin faransawa ne tabbata fata ma da al'adunsu sannan annabin turawa ne sallallahu alaihi wasallama da bambancinsu turawan ingila turawan faransa turawan jamus annabin larabawa ne yan uwan na sallallahu alaihi wasallama annabin indiyawa ne sallallahu alaihi wasallama annabin chana ne wa'annan fa duk gaba ɗaya sai sun karɓi addini wajen annabi kuma sai sun yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da yawa za ka ga wani karatu kai ya fi ƙarfinka wannan to shi ke nan malami ajiye shi bari ma annabi zai ba kowa na sallallahu alaihi wasallam ba ta kuɗi ba ne kowa ana ba shi irin nasa ne kamar yanzu wannan mu irin namu shi ke nan zo ka yi tsarin ka yi na aka saba batun da ya fi gashi na an ba shi yana da hujja sallallahu alaihi wasallam wanda matsantan garanni da shi gashi na an ba shi dattijan da tsufa ya kawo mai irin wannan rashin lafiyoyi na fitsari ya tsaya sai an yi ke sannan fitsari ya zubo ko ba sai an tattaka ma shi kenan ga karatu na annabi ya ba shi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ba shi mafita wanda zai yi haka kala abu isa tirmidhi ya ce wa sami'tu al-jaruda naji jaruda ya kula yana cewa sami'tu waqi'an naji malam waqi'i yuhaddisu bi hadha al-hadisi yana zantar da wannan hadisi anil a'mashi ga malam a'mashi thumma qala waqi'u sannan waqi'u yace haza wannan hadisi asahu hadisi shi yafi ingancin hadisi ruwaya da aka rawaito daga manzon Allah a wannan babi na sauki dinnan kuma a cikin babin fil masi cikin shafa abu sakufi wa sami'tu aba ammar naji aba ammar al-husayn bin quraisi husayn dan quraisi ya kula yana cewa sami'tu waqi'an naji malam waqi'i fa zakara nahau ya ambaci wannan malami wannan fa malamin abu wato imam shafi'i ne kala abu isa tirmidhi yake cewa wa haka zarawa mansurun haka mansur ya rawaito wa ubaidatu ad-dabbi da ubaidatu ad-dabbi an abi wa'ilin daga abi wa'ilin an huzaifata daga huzaifata mithl riwayat al-amashi il riwayat min ta'amashi wa rawa hammad bin abi sulaiman hammad ma dan abi sulaiman ya rawaito irin wannan hadisi wa asimu bin bahdalata shi ko hammadu dan sulaiman din malami imam abu hanifa kenan abu hanifa da ya haifi ɗansa na farko sai ya sa sunan wannan malami dan neman albarkar wannan suna hammadu bin sulaiman malamin abu hanifa kenan to hammadu bin abi sulaiman hammadu dan abi sulaiman ya rawaito shi wa asimu bin bahdalata da asimu dan bahdalata an abi wa'ilin daga abi wa'ilin anil mudirati daga mudirati bin shu'bata anil nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah wa hadisu abi wa'ilin hadisin abi wa'ilin an huzaifata daga huzaifata asahu shi ya inganci wa qarra kasa qawm to turmizi zai kawo fiki hukuma turmizi yace wa qarra kasa qawm min ahli al-ilm jama'a daga malamai sun saukaka fil bawl qa'iman cikin fitsari a tsaye in ta kawo ko kun al'ada mutane shi to sun saukaka musu cikin wannan in dai aka kiya aka kiyaye yanda ba zai taba kaya ba saboda sallah ba zai taba kaya ba saboda sallah kuma salati ya rufe ta kaga wani kala abu isa tirmidhi yake cewa wa abidatu bin amr innan as-salmani rawa anhu ibrahim an-naka'i wannan malami ibrahim an-naka'i ya rawato daga wajensa wa abidatu min kibar at-tabi'in yana daga cikin manyan tabi'ai shi wannan abida inna yurwa an abida inna annahu qala ya ce aslamtu qabla wafatin nabi na musulunta kafin annabi ya rasu bi sanatayn bi shekara biyu na yi shekara biyu cikin musulunci sannan annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallam wa ubaidatu dabbi shi ko ubaidatu dabbi sahibu ibrahim abokin ibrahim din nan huwa ubaidatu bin mu'attibin shine ubaidatu dan mu'attibin abdabbi wayo kanna aba abdul karim ane ma alkunya da baban abdul karim babu wannan babi ne ma ja cikin abin da yazo fil istitari idan za ka yi bayan gida ko idan za ka fita yi to ka suturta kakka yi mutane kowa na kallon ka ka kuma mutum ya yi tumbar kuma kowa na kallon ka ka suturta dole a yi kofa yadda za a rufe yadda ba za a dinga jin kara ba ba za a ga mutum yana ba wanda hukuncin sa ma duk zai zo indal hajat nan ga biyan bukata حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد يزن تدمو حدثنا عبد السلام بن حرب عبد السلام بن حرب يزن تدمو الملائي عن الأعمش سودي ننسن كالآدى جمال الأعمش عن أنس شيكما عن الأعمش يا كالآدى أنس قال أنس يشي كان النبي صلى الله عليه وسلم أنم يتلاد عمان شاء الله سويت أغيش يا كسن شي إذا أراد الحاجة in ya zai biya bukatarsa lan yarfa asaubahu zai cire kayansa hatta ya dunu min al-ard sai ya kusa da kasa zai jar rigar sa sallallahu alaihi wasallama har sai ya kusa da kasa Allahu a'lam wannan kila asarari karka zo wajen biyan bukata tun kafin ka tsuguna ka kwaye wanda kuma kowa yana gano tsaraicin ka kowa yana gano tsaraicin ka to sai mutum ya kusa da kasa ya kusa da kasa sannan ya abu kala abu isa Abu Isa yake haka zarawa Muhammad bin Rabi'a haka Muhammad bin Rabi'a ya rawaito anil Amash da malam Amash an Anas daga Anas hadal hadisi wannan hadisi warawa waki'u ya rawaito wannan hadisi kuma wa Abu Yahya da Abu Yahya al-Himmani anil Amash kuma duk sun karba daga Amash kala Amash yace kala bin Umar Abdullah dan Umar yace kana nabi sallallahu alaihi wasallama annabi zai zata amsa Allah ya kasance idza arada alhajata in yana san biyan bukata lam yarfa asaubahu be janye tufarsa hatta ya dinu min al-ard hasa ya kusa da kasa hasa ya kusa guna sannan zai ga sallallahu alaihi wasallam idan inda mutane suna dan ganin ka kila kuma in a cikin ban daki ne inda ka kuma kulle tsoho shi ba wani ya gani kila ka iya kwatsi cire kayan ma ko a tsaye Allahu a'lam وكلا الحديثين وان الحديثين غدا بي مرسل دكان سو مرسل ني معنى افاي ديي ا زكاني سبيدا شي ويقال انا تيوا لم يسمع الاعمش اي شي اعمش بي دي حديث بن انس اي يجي مغانا daga انس ويا زي شي انس ياتي ولا من احد من اصحاب رسول الله كاي شي اعمش ما بي يجي مغانا daga صحابان منزل الله بغا بايا وقن نظر الى انس ياتي بي ياغا انس يا رزقي انس ya ganshi yana salla qala ra'aytuhu yusalli na ganshi yana salla ga yanda na ga yana salla fa zakara an bi kayatan fi salati ya fadi salati to kila yanzu sai dole a amshi ya samu wanda ya ji daga Anas ya karanta da shi kuma kila za ga amsar da shi a wani waje wal amshi shi ma la amshi din nan ismuhu Sulaiman bin Maharana sunan Sulaiman dan Maharana abu muhammad al-kahili wa huwa maula lahu shi bawan bani kahilu ne shi mana a amashi amma ilimi ya dauka tashi haka yau din za a faɗi ilimi ma sai an faɗe shi bawa ne Allah ya bashi ilimi qala al amashu Amashi ya ce kana Abi Hamilan, babana yana daga cikin wanda aka ɗauko shi daga ƙasar yaƙi da ƙasar kafirai, yana yaro aka kawo shi ƙasar musulunci ya rayu musulmi, ya rayu musulmi. Fawarrasahu masruqun, masruqu ne ya gadar da shi. To alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa khatimi wa sunna salatu al-haq al-hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah rabbil alamin.